a jawabinsa ga taron manema labarai a ofishinsa, coordinator shirin Malam Hamdu Ibrahim ya buƙaci ganin hukumomin ayyukan lafiya na waɗannan jihohi guda shida da su tashi haika wajen shawo kan matsalolin da suke kawo tasgaro ga shirin alluran COVID-19 din.
A takaice, akwai cibiyar bunƙasa fasaha sadarwar zamani da cigaba al'umma, akwai wani shiri da take yi a jihohi guda shida, jihohin Borno, jihohin Bauchi, Plato, Kogi, Kaduna da kuma Kano. Wannan shirin ya samu tallafi ne daga Gidauniyar Makata Foundation. Ainihin dalilin shine wayar da kan mutane akan buƙatar zuwa ayi allurar rigakafin cutar corona. Bincike bai nuna cewa tana da wata illa ba, kuma mutane sun dauke ta, zata kuma bada garkuwa, zata bada kariya, za kuma ta taimaka wajen magance al'amari na annoba da yazo mana. Kaman watanni biyu da suka wuce, mun gudanar da bincike inda muka gano dalilan da suke zama tseko ko tasgaro game da aiwatar da wannan allurar rigakafin corona a wannan jihohi guda shida. Misali, kamar a jihar Kogi, su masu yin allurar suna buƙatar mutane su basu kuɗi don su saka data, su ɗauki bayanansu don ɗorawa a shafin yanar gizo. A jihar Borno, an gano cewa akwai wato nau'in ita wannan allura ta AstraZeneca da kuma Moderna, waɗanda suke so su yi zagaye na biyu. Wannan magani babu shi. Muna ganin cewa in magani ya kare, yana da kyau hukumomi su yi mai yiwuwa wajen ganin cewa sun samar da shi wannan magani cikin karamin lokaci, saboda mutane su samu su je su karbi allurar. Don idan an bar mutane ba tare da wato sun samu maganin, sun je nema, mutum ya je na ɗaya, na biyu, na uku babu, to akwai yiwuwar wasu ba za su iya komawa ba. Don haka an samu naƙasu kenan game da wato aiwatar da rigakafin allurar. Sannan akwai dalilai da yawa da muka gano cewa akwai batun wato labaran bogi da kuma ƙarerayi da daman gaske da ake yadawa, musamman a waɗannan jihohi gaba ɗayansu, cewa wannan allura tana da illa, tana hana haihuwa, tana wasu abubuwa daban-daban mabambanta. To abinda muke so mu ga mutane shine wannan allura ba ta hana haihuwa, saboda bincike bai tabbatar da haka ba.
Halin da ake ciki kuma, jami'ar wayar da kan al'umma a cibiyar bunƙasa binciken fasahar zamani a cikin al'umma, CITED, Hajiya Halima ta yi ƙarin haske kan batun mutane biyar din da ake tsare da su bisa zargin saida katin shaidar alluran COVID-19. Lokacin da kika jagoranci wani tattauna na 'yan jarida, an faɗi sunayensu ne?
Ya ke faɗi sunayensu.
Ya za ku fassara wannan yanayi da ake samun ana saida kati shaidan alluran COVID-19 ɗin?
Kamar yadda dai na gaya maka, tunda fafutukarmu shi ne mutane ma su yadda su ɗauki allura, ko ba haka ba? To inda kasance akwai irin waɗannan abubuwan, shi ne ma har yake cewa ai yanzu magana ta kai ga har ana involving security issue na EFCC saboda masu saida katina, masu basu katina, because ai in ba a sayar musu ba, in ba a yi ba za a samu ba. To dole ne akwai, zai kasance akwai wasu wanda maybe su suke ciki gare su wanda suke saida musu.
Wato kaman ma'aikatan lafiya kenan wanda aka ba su alhakin kula da kuma yin wannan allura.
Eh, to in ba haka ba, wake da access to waɗannan abubuwan, you and me, da kai da ni muna da access na muna da furumin da za mu samu wannan katin har mu bada. To in kuma babu, to in kuma ba su ba, to dole akwai sojojin gona wanda suka soma kwatanta yin katin da yake kama da nasu.
Abdulrahman Muhammad, Murya Amurka, daga Bauchi a Najeriya.